kesin ba wani abin da ake cewa dan adam. Sannan da Allah ya sa madda mu sai bai yi mu duwatsu ko itace ko dabbobi ko wata halitta daban ba, sai yi mu yan adam wadanda ke da girma da daraja a wajen shi, har yana cewa wani karkarramna bani adama, hakika mun girmama dan adam. Bayan ya yi mu yan adam, yan adam din kala kala ne, akwai khairul bariya da akwai sharrul bariya. To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu a cikin khairul bariya. Mun gode ma Allah. Khairul bariya ma kala kala ne, domin masu imani na zamanin annabi Adam, masu imani na zamanin annabi Nuhu, masu imani na zamanin annabi Ibrahim, masu imani na zamanin annabi Musa, masu imani na zamanin annabi Isa, masu imani dai na zamuna da yawa, duk Allah bai yi mu cikin waɗannan ba, sai ya yi mu a cikin fiyayyen al'umma. Shi ne al'umma fiyayyen halitta, sai yi zina maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a haƙƙin wannan al'umma, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kun zama fiyayyen al'umma da aka tawfitawa a cikin mutane, kuna umarni da aikin alkhairi, kuna hani ga abinki, kuma kun tabbata akan imani da Allah. Kai yan uwa da za mu zauna in ji Allah ba mu da aiki, sai lissafin waɗannan ni'imomin ba za mu iya ƙididdige su ba. Babba daga cikin ni'imomin nan da ba su kirguwa, babban ni'imar Allah ga halittar Allah shi ne samu sayyidina maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne asalin rahama, shi ne tushen fadala, shi ne tushen rahama. Duk inda ka ga wata rahama ko wata fadala, reshe ce ko ganye ce ko samara ce, ƴaƴan itace ne, bishiyar da ta haifar da waɗannan rassan da ganyayen da ƴaƴan itan shi ne sayyidina maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala sallam. Domin manzo Allah shi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke faɗa a haƙƙinsa, yana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba ya Rasulullahi sai dan ka zama rahama ga talikai. Duk abin da ba Allah ba, annabi Muhammadu rahama ne ga wannan abin, haka Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga talikai. Wa nur yace bil mu'minina raufur rahim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin tausayi ne, mai tsananin jin kai ne ga masu imani. A wani wuri yace wa rahmatul lil ladina amanu, manzo Allah rahama ne ga masu imani, manzo Allah rahama ne ga masu imani. Haka Allah tabaraka wa ta'ala yace a hadisi inda tace annabi alaihi salatu wassalam yana faɗa a haƙƙin sa, yana bayanin haƙƙin sa da matsayin sa a wajen Allah, yana cewa innama ana rahmatul muhdatun, ke dai ni din tsar rahama Allah ce ne ba ku kyauta. Saboda haka ɗan uwa, ai wajibi ne wannan rahama kullum ma mu yi irin wannan taro da ake ce ma maulidi, don gode ma Allah da murna da farin ciki akan zagayowar lokacin da aka samu wannan babbar rahama, shine sayyidina maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kamar yadda wasu kan ce bisa ga kuskure, muna taruwa don tunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina son in ma wasu daga ƴan uwa gyara, wanda wasu sukan samu wannan wata nukta ce na cewa ashe ba mu tunawa da manzon Allah sai a Rabiul Awwal, ashe masu maulidi sun mance da manzon Allah sai a Rabiul Awwal. To hasha wa kalla, manzon Allah sallallahu ta'ala sallam ya fi ƙarfin a ce an mance shi. Masu maulidi ba su mance da manzon Allah ba, kuma har abada ba za su mance da manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Yanzu dai ƴan ƙananan yara ne suka sauka nan, ko amin baki su, har yanzu bakin su bai gama hita ba, amma kirari suke yi manzon Allah, yabon annabi suke yi, darajojin manzon Allah suke ta faɗi. Don Allah ina tambaya, a Rabiul Awwal suka koyi wannan karatu? Don Allah a Rabiul Awwal suka koyi wannan karatu? A'a, sun tashi a gidajensu da makarantunsu, sun kawai su sun tashi kawai cikin manzon Allah. Yara ba su san yadda aka yi, yaushe aka fara koya musu manzon Allah ba su sani ba. Ko da suka tashi su fara buɗe ido, bakinsu ya fara buɗewa, sai cikin manzon Allah. to yanzu irin wannan ajiya mace da baban baya bayan su irin waɗannan da ba har yanzu a ga makyankece su ba ba su mance da manzo Allah manyan za su mance da manzo Allah a ba zai yi ba ko kadan ba mu mance da manzo Allah ba to me ne dalilin yin maulidi arbi'ul awwal ko kuma a watan da yake mai bi marbi'ul awwal rabi'ul thani a arbi'ul awwal watan da yazo da manzo Allah ne don haka in ya taho za mu yi ta murna mu yi ta farin ciki mu yi ta gode ma Allah akan zagayowar lokacin da aka samu biyayyen halitta wannan kuma al'ada ce ta Allah in an samu wata ni'ima an samu wata fadara in lokacin yayi sai a raya wannan lokacin da wata ibada gode ma Allah akan zagayowar lokacin da aka samu wata babban ni'ima kamar alqur'ani alqur'ani Allah tabaraka wataala ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadan shine watan alqur'ani wanda aka saukar da alqur'ani to saboda an saukar da wata babban lima shine alqur'ani duk ramadan ya zagayo sai Allah ya ce watan a azumci watan ramadan menene azumin watan ramadan yake karantawa godiya ga Allah da farin ciki akan zagayowar watan qur'ani watan da aka samu wata rahama shine qur'ani in ya zagayo lalle ayi murna ayi farin ciki a raya wannan watan da ibada ta azumi a raya wannan watan da qiyamul layli a raya wannan watan da ciyarwa da sadakoki saboda Allah a raya wannan watan da yawan karatun qur'ani a raya wannan watan da yawan tafsirin alqur'ani a raya wannan watan da kyautatawa da yawan zikirai a cikin watan wannan duk ibadun da ake a ramadana ana yi ne a matsayin gode ma Allah da murna da farin ciki akan zagayowar watan alqur'ani to ya zaka ce ma watan da yazo da wanda yazo da qur'ani shi rabiul awwal shi yazo da wanda yazo da qur'ani ai ko yadda ramadana ya cancanci ai taraya shi da ibadu ba dan ba a qiyamul layli ba sai a ramadana yan uwa a fahimta ba sai a ramadana ake qiyamul layli ba ba sai a ramadana ake azumi ba ba sai a ramadana ake karatun qur'ani ba ba sai a ramadana ake cewa saboda Allah ba ba sai a ramadana ake yin sadaka ba amma watan ramadana tunda watan qur'ani ne sai ya zama shine watan markar dukkan ibadu ramadana kenan to in dai ramadana ya zama watan markar ibadu to haka watan rabi'ul awwal shi ma watan marka ne na ibadu don haka ake raya rabi'ul awwal da ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne rabi'ul awwal din kenan a raya shi da karatun qur'ani a raya shi da yabon annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a raya shi da yawan sadakoki a raya shi da yawan ciyarwa saboda Allah wani ba komai zai yi ba a rabi'ul awwal illa kawai ya dafa abinci ya samu bayin Allah ya ciyar da su saboda manzo Allah shi an maulidi ne ko kana ba ce ba shi nau'in farin cikin shi da manzo Allah kenan ya ciyar da bayin Allah saboda Allah kawai domin watan mai ciyarwa ne saboda Allah shi ne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka nace ba mu mance da manzo Allah ba kuma ba za mu mance da manzo Allah ba har abada abin da yasa ai ordinary musulmi ko bai maulidi ma bai mancewa da manzo Allah ordinary musulmi ko bai maulidi bai mancewa da manzo Allah domin duk inda ake kiran sallah a ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a kiran sallah kenan na azhar in an kira sallah za a zo a yi sallah mabuɗin da za a buɗe a shiga cikin sallah ita ce iqama sai an ce ashhadu an la ilaha illallah kuma sai an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga an shiga cikin sallah kenan ko to yanzu za a karanta fatiha tana dauke da darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin alladhina an'amta alaihim sahum an'amta alaihim shugaban sahun shine manzo Allah ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim tafarkin wadanda kai daraja kai ni'ima gare su to limamin sahun wadanda aka yi ni'ima gare su shine sayyidina maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga tun a fatiha ka ambaci manzo Allah in an shiga sura watakila a karanta alam na sharaha alam na sharaha ga baki ɗayanta darajojin manzo Allah take bayani har ƙarshenta kaga a raka farko haka za a yi ta yi har a kai raka'a ta ƙarshe a zauna a yi tafiya. Sallar ba a hita sai an gaida manzon Allah. Sallar ba za a ƙare ta ba sai an gaida manzon Allah an ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi mai girman daraja. Sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kaga sai an gaida manzon Allah sannan a ce assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wannan azhar kenan. Haka za a yi la'asar, haka za a yi magriba, haka za a yi isha'i, haka za a yi subahi. Don Allah duk garin da ake waɗannan salloli ana mancewa da manzon Allah. Bai yi amince da manzon Allah ko garin da ba a maulidi ne. Irin dai duk garin da za a yi sallah biyar ba a mancewa da manzon Allah. To saboda haka masu maulidi ba su mance da manzon Allah ba. Mawaki yana cewa wa kaifa azkuruhu idh lastu ansahu. Ya ma zan ce na tuna shi tunda ba mance shi ne ba. Abinda ka mance ne kake tunawa. Duk ka ji magana an tuna to an mance ya riga. To ba mu mance da manzo Allah balle mu tuna da shi. Manzo Allah muna tare da shi ko da yaushe. Kuma yana daga cikin hikimar yin waɗannan maulidan a wannan lokaci. Duk mai hankali in yana sane da abin da duniya take ciki. Wallahi shi da kanshi zai ma kanshi hukunci. Ai ba ma lokacin da ya dace ai ta maulidi irin wannan lokaci. Zamanin da muke ciki a wannan duniya, ƙalubalen da musulmi suke ciki, masu sauraren gidajen rediyoyi da kafafen yaɗa labarai suna jin abin da katare suka tasan mai girma da darajar manzon Allah. Girma da darajar manzon Allah kai tsaye katarar duniya suke yaƙa. To me za mu nuna musu cewa har yanzu muna tare da manzon Allah? Kullum mu yi ta irin waɗannan taruka. A ga dattijai a wurin, a ga matasa a wurin, a ga maza a wurin, a ga mata a wurin, a ga ƴan ƙanƙana masu tasowa a wurin, da sun ga ƴan kucikucin yara a inda ake ambaton manzon Allah. Wallahi duk kafirin duniya sai ya yanke ƙaunar cewa kai mutanen nan ba ran da za su bar manzon Allah. Ɗayan su ƴan kucikuci fa yanzu yanzu aka haife su, amma an cusa musu son annabi da kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya za a yi a ce waɗannan sun bar manzon Allah? Zaka ka shi Ibrahim radiyallahu anhu yake ƙalubalantar maƙiya addini, yana cewa ruwai dukumu ahlal kanisati lan tarau madad zahari anna qad tarakna muhammada. Zaka mu ma muna faɗa ma kajiran duniya a yau na America da na Faransa da na Ingila da na Jamus da na ina da na ina da na Najeriya ma muna faɗa musu ruwai dukumu ahlal kanisati lan tarau madad zahari anna qad tarakna muhammada. Ba wai jaridu ba, miyagun jaridu ba, wai wasu kasar-kasar ba da za a rinka fitowa waɗanda za a yi ta wawwaƙawa ta intanet na batanci ga sayyidina rasulullahi. Duk abin da za su yi sai dai a ƙarar da mu, amma wallahi ba za mu bar manzon Allah ba. Duk abin da za su yi sai dai su yi, amma ba za mu bar manzon Allah ba. Ruwai dukum ahlal kanisati lan tarau madad zahari anna qad tarakna muhammada. Don haka nake cewa musulmi mai hankali mai wayo, wallahi in ya sa abin da ake ciki yau, ko bai taɓa maulidi ba zai ce kai a zo a yi maulidi gidana, a haska a intanet, Faransa ta gani, ga can cikin duniya an bazu ba abin da ake ambato sai girman manzon Allah. Kamar ma waɗannan mutanen da ke ambata annabi kamar ba su san yaƙin da ake da manzon Allah ba. Kwata-kwata sun nutse, ba su da wani tunani sai manzon Allah. Ba su da abin ambato sai manzon Allah. Ba su da abin koyi sai manzon Allah. Ba wanda suka rike a matsayin mai shirye da su, jagoran su, mai shirye da su sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ai wannan turmuza hancin makiya ne. Wallahi taron nan da muka yi da za a dauke shi a sa a internet, yanzu mutumin Faransa ko na Ingila ko na America ya gani cewa a Najeriya ne, a arewacin Najeriya wani gari a cikin wata jiha da ake cewa Zamfara a Kusau, su ne suka taru cikin wannan daren. To me suke yi wannan taron? A ambaton darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kafiri sai ya bakin ciki, kafiri sai ya bakin ciki. Kuma duk mai imani shi kuma in ya gani sai ya samu tasliya, wato haƙurƙurtawa, cewa in ya ji mukunyin magana da aka faɗi wa manzon Allah, to sai ya ga ga wasu sun yi taro ba ma ruwansu da wacce magana, su girma annabi kaɗai suke faɗi. Cewa annabi ya fi kowa daraja, annabi ya fi kowa amana, annabi ya fi kowa imani, annabi ya fi kowa tsoron Allah, annabi ya fi kowa farki, annabi ya fi kowa gaskiya, annabi ya fi kowa kyau, annabi ya fi kowa halaye. Ana faɗin wannan duk mai imani zai murna ya farin ciki. Wannan shi ne ake ce maulidi. Amma makiya maulidi sun cika duniya da surutu har ma ba su son mutane su fahimci wani ake ce maulidi. Ba wani abu ake ce maulidi ba, wannan taron a faɗi annabi sallallahu ta'ala ya sallam shi ne akramul awwalina wal akhirina wala faqra, shi ne mafi girman na farko da mafi girman na ƙarshe. Da harshen sa sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda Allah ya shaida da wa ma yanziqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wannan alhamdulillah kamar matsayin shimfiɗa ce akan musamman ayyin maulidin nan. Maulidin nan kamar yadda nace abu ne mai asali mai tushe. Allah tabaraka wataala ya ce mai murna mai farin ciki, ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ka fada musu ya rasulullahi da fadala Allah da rahama Allah za su yi murna su yi farin ciki. Yin murna da farin ciki da rahama Allah da fadala Allah shi ne mafifici daga dukkan abin da za su tara. To don Allah ɗan uwa, a halittar Allah akwai wata rahama wadda ta kai manzo Allah, akwai wata rahama da ta kai manzo Allah ɗan uwa? Babu ta, shi ne amsa. Domin fi manzo Allah ke jawama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah ya ce ba mu aiko ka ba subhanahu wa ta'ala, ya ce ba mu aiko ka ba ya rasulullah sai dan ka zama rahama ga talikai. Abinda a taliki duk abinda ba Allah ba sunan shi taliki. To manzo Allah rahama ne ga wannan abin, mala'iku ne, annabawa ne, waliye ne, salihai ne, fajirai ne, dabbobi ne, aljanu ne, ruwarwaki ne, tsire-tsire ne, itace ne, ganyaye ne, kulabe ne, komi ne, duk abin da ba Allah ba manzo Allah rahama ne ga wannan abin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma aiko ka ba ya rasulullah sai dan ka zama rahama ga talikai. To aiko tun da manzo Allah ya zama lambar farko a rahama, to duk murnar da za a yi akan samun wata rahama bayan murnar samun manzo Allah ce, duk murnar da za ka yi ka samu kaza rahama, ka samu kaza rahama, domin har da Allah ya ambaci da rahama, Allah ya ambaci da rahama. Annabi Yahya a dan annabi Zakariya Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace shi rahama, annabi Isa alaihi salamu Allah ya ambace shi rahama. To kenan da ma rahama ne, da rahama ne. To ka samu da kai murna, ka samu aure ka samu mata kai murna, ka samu mota kai murna, ka samu gida kai murna, ka samu gona kai murna, ka samu amfanin gona mai kyau kai murna. To babban murna asalin tushen duk waɗannan abubuwan shine sayyidina maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. Saboda haka da umurnin Allah wannan zama da fadar Allah tabaraka wa ta'ala muke yin shi, na qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidhalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ce wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith, in Allah ya maka ni'ima ka zanta. To wannan maulidi da muke duk a matsayin fa haddith ne. Allah ya ce in ya maka ni'ima ka zantar. To sai muka taru a wannan wuri, watan gidan man da ake ce mu gidan man Owando a nan wannan titi na tudun wada, sai muka taru muna karanta manzo Allah. Manzo Allah shine mai kyawun dabi'u, manzo Allah shine mai kyawun surori, manzo Allah shine wanda Allah ya ba daraja da bai ba kowa ba, manzo Allah shine mai kaza, manzo Allah shine mai kaza, wanda ba tahaddusu a tahaddusu bane bi ni'matillah. Muna zantar da junanmu ni'imar da Allah ya mana ta samu manzo Allah. Domin Allah in ya zo zana ni'imomi sai ya jinjina, ya ce laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. In Allah zai jinjina sai ya ce laqad, haqiqa kaga ga lam na qasam sannan ga qad da ta haqiqi, laqad manna Allahu ala almu'minina, tabbas haqiqa Allah ya yi wata babban baiwa ga masu imani. Ana sauraron wacce irin baiwa ce? Sai Allah ta'ala ce idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kawunan su, ita ce babban baiwa. Saboda haka ƴan uwa, murna da farin ciki akan samu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko a taro irin wannan taro abu ne mai asali da tushe a addinin musulunci. rento ne ke sa a rika bugun kade wai annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba kaza kaza tun sahabbai ba su yi maulidi ba ka fi sahabbai son san lada ka fi sahabbai san abin da yake daidai sai ka bada hausa ka ce a'a ban fi sahabbai ba wallahi da su nake koyi to ka ga annabi ya ce to ai nan ma tafi kawai ba a fi sahabbai ba za a fi annabi sallallahu ta'ala sallam to da me kake yin abin da annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba aka ce to ai ta kwana gidan sauki shi annabi ya ce duk abin da bai yi ba haramun ne sahabban suka ce duk abin da annabi bai yi ba haramun ne sai a tambaya idan wala ta kulu lima ta sifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib dan magana addini magana hujja ce shin Allahin annabin ya ce duk abin da ban yi ba haramun ne kada yi bid'a ce kada yi sahabbai suka ce duk abin da annabi bai yi ba haramun bid'a kada yi sai a tambaye mai wannan tambaya wallahi bai da amsa bai da amsa dan ba inda a hadisi ko da rubatti kamar da ke cewa ko shi ba inda manzo Allah ya ce duk abin da ban yi ba haramun ne duk abin da ban yi ba bid'a ce haramun ne ko kadan wallahi manzo Allah bai faɗi haka ba sabba annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi haka ba kuma mai faɗin wannan magana in ka ja tarbi ka rike tarbi sai ka shirin safa mai abubuwan da yake duk annabi bai yi su ba abubuwan da yake yi kana kaza annabi bai yi ba kana kaza sabbai da annabi duk bai yi ba kana kaza haka za ga tarbi abubuwan da suke yi wanda annabi bai yi ba amma wannan rashin fahimta ce ta addini amma fahimta kikkiawar fahimta ta addini in an kawo abin da annabi bai yi ba to ai annabi ya ban ma'auni menene ma'auni alqur'ani menene ma'auni sunna sai a aza su ne sikelin awon kowane aiki su ne alqur'ani da sunna su ne sikelin awon kowane aiki da an aza aka ga yana da wuri to lallai wannan abun mai kyau ne da an aza ga sunna aka ga yana da wuri abun mai kyau ne aka aza ga alqur'ani aka ga bai da wuri bai da hujja bai da dalili to bai da kyau an aza a sunna babu dalili babu hujja to bai da kyau saboda ni sai a mayamma mai abu a fili a ta to an aza a sunna ba ta karba ba an aza alqur'ani bai karba ba saboda haka ne wannan abu kamar yadda nace abu ne wanda yake da tushe da dalili ba dalilan maulidi aka ce magana kansu ba amma yana da kyau a koda yaushe mu rika fita cewa wannan abun da muke yi yana da asali yana da tushe yana da dalili a alqur'ani yana dalili a sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muke ta muka taru a wannan wuri muna ambaton girman sa da darajar sa shine wanda komi nashi yafi na kowa shine komi nashi yafi na kowa tun daga zafin jikin sa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wata rana sayyidina ummu aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wata rana ya zo da murna da farin ciki cewa mala'ika Jibril ya sauka wajensa abinda mala'ika Jibril yake ce mishi ya Rasulullahi na taba kafa kaf da tunanni da kwaruruwa da ko ina da sako da lungu ba inda ban yi cikin bana na bincika ban ga wata halitta da Allah ya yi mai girman da ta kai girman ka ya Rasulullah abinda mala'ika Jibril yake faɗa manzo Allah kira yace kuma na taba gida babu gida wanda yake mai girma da daraja kamar gidan da aka same ka ya Rasulullahi haka kenan iyaye da dangi babu kamar na manzo Allah a sahabbai babu kamar na manzo Allah domin su ne waɗanda sahun farko na kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun zama ku ne fiyayye al'umma su Allah ke magana da su a wannan lokaci sahabbai ne sahabbai ne da haka yanzu in kana magana khairu ummatin sahabban annabi ne sahun farko kuma su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa watan inna Allah ikhtara ashabi ala al-faqirin siwa an-nabiyyin wal mursalin Allah ya rabi sahabbai ne akan dukkan mutum da aljani in dai ba annaba da manzanni ba su kadai ne sama da sahabbai na haka iyalan gida annabi sun fi na kowa haka ma san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
matan su sun fi na kowa, haka al'umma su ta fi na kowa, zamanin da aka aiko shi ya fi kowane zamani girma da daraja a wajen Allah. To haka a surar jikinsa manzo Allah babu halitta da ta kai kyan manzo Allah, babu halitta da ta kai kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka yadda Allah ya sa manzo Allah ya zamo ya fi kowa kyau, ya fi kowa kwarjini, haka ɗabi'unsa suka fi ɗabi'un kowa kyau. Haka ɗabi'unsa suka fi ɗabi'un kowa kyau. Abinda aka yi magana kan shi ɗabi'un annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ba abin mamaki bane dan ɗabi'unsa sun fi na kowa, domin shi ya fi kowa, ya fi kowa a wajen Allah. Dan haka tun da ya fi kowa, dan haka ɗabi'unsa suka fi na kowa girma da daraja a wajen Allah. ɗabi'un nan da aka tambayi ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha akan ɗabi'un nan Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta ce ai kana khuluquhu alquran, ɗabi'unsa shine alqur'ani, ɗabi'un nan Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani. Duk abin da ɗabi'ar ta alqur'ani ke kira zuwa gare ta ita ce ɗabi'ar manzo Allah. Duk ɗabi'ar ta alqur'ani ke kira zuwa gare ta ita ce ɗabi'ar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Da aka san mai sai Ali karamallahu wajhahu wa rabi'ahu babu madinatul ilm, abinda yake cewa da aka san shi kan ɗabi'ar manzo Allah, sai ce to kafin in ansa maka zan ba wata tambaya, ka iya faɗa man abubuwan da ake amfani da su a duniya wanda suke da matsayin mata'u abincin daɗi na duniya? Shi ma sai da alifai ya tambaya, sai wanda aka tambayar sai ya ce ya abul hasan, ya baban hasan, ai wannan amsa babu ka. Ya ce saboda me? Ya ce ai ba mai iya ƙididdige abin da ake amfani da shi a duniya. Ya ce saboda me? Ya ce saboda yawan shi. Ya ce ka koga a wajen Allah sunan shi kaɗan, kaɗan sunan shi a wajen Allah. Don Allah tabaraka wataala cewa kul mata'u dunya qalilun, ka faɗa muku ya Rasulullahi ɗan jin daɗin duniya ɗan ƙanƙani, ɗan ƙanƙani, kaga ɗan ƙanƙani ka kasa bayanin ɗan ƙanƙani. To kai da baka iya bayanin ɗan ƙanƙani ba, ya za a iya yin bayanin azimu? Ɗabi'un manzo Allah sai da Allah ya sifanta su da azimu, ya ce wa innaka la'ala khuluqin azimin, haƙiƙa kai ya Rasulullahi kana kan ɗabi'u na girma. To yanzu ƙalilu an kasa fassara ƙalilu, ya za a fassara azimu? Kaji babu madinatul ilmi, take an zuba ilmi sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radiyallahu anhu. Saboda haka ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗabi'u ne na girma. Allah ne ke shaida ɗabi'u ne na girma, yana cewa wa innaka la ala khuluqin azimin, wallahi haqiqaka ya rasulullahi kana kan ɗabi'u na girma. ɗabi'un nan na girma sunan Allah ya rabama annabawa. Kowane annabi ya samu ɗabi'u kyawawa, kowane annabi na ɗabi'u kyawawa, amma sai kaga ya fice cikin wata ɗabi'a, kamar annabi Nuhu sai ya fice cikin gode ma Allah. Shi godiya ya samu, ya gode, ya rasa, ya gode, yana cikin hali hali wanda yake na jin daɗi, ya gode, yana cikin tsanani, ya gode. Kullun annabi Nuhu godiya yake ga Allah, haka Allah ke ce mishi innahu kana abdan shakura, annabi Nuhu bawa ne mai yawan godiya. Annabi Isma'ilu sai ka ji Allah na yaban shi, shi ko gaskiya alƙawari, in yi ma alƙawari annabi Isma'ilu ba canzawa, in yi alƙawari da kai ba canzawa. Haka sai ce innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, annabi Isma'ilu akwai gaskiya alƙawari. Annabi Ayyuba sai ka ji Allah na mai jinjina da haƙuri, annabi Ayyuba akwai haƙuri, duk halin da zai shiga bai rabuwa da Allah, duk halin da zai shiga bai kai ƙara Allah wajen kowa. Annabi Ayyuba kenan, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Annabi Ibrahimu sai ka ji Allah ta'ala ya ce mishi awwahum munib, mai yawan zikirin Allah, mai yawan ambaton Allah, kuma mai mai da al'amuran shiga Allah. Annabi Ibrahim kenan. To haka dukkan annabawa, to waɗannan ɗabi'u da Allah ya raba ma annaba suka yi fice a kansu, to su ne Allah ya dunƙula hancinsu ya ba manzo Allah. Da haka yake cewa ula'ika allazina hadallahu fa bihudahu muqtadi. Ya Rasulullahi ka ji annabawa ne, ka ji annabawa ne, ka ji annabawa ne, su ne waɗanda Allah ya shirya. Saboda haka
fabi hudahu muqtadi arsul lahi kai koyi da shiriyar wadannan annabawa kai koyi da shiriyar wadannan annabawa manzo Allah sallallahu ta'ala sanda ka aka bashi wannan dabi'u yafi kowani annabi kyawawan dabi'u yafi kowace halitta kyawawan dabi'u zan tsadaito akan bayanin dabi'u misalai misalan dabi'u hudu daga dabi'un manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama domin mi mu jiya manzo Allah yake muna ta maulidoda masoya manzo Allah masu shauki cikin manzo Allah to mu yi tabbitar dabi'un manzo Allah mu jiya manzo Allah yake dan mu yi kokari mu yi kwaikwayon yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake domin soyayyen mu da manzo Allah ta samu tushe soyayyen mu da manzo Allah ta samu danko mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam domin soyayyen mu da manzo Allah ta zama kamera cikakkar soyayya shine dabi'u guda hudu wannan shi radi Allahu anhu yake ambaton fa a cikin baiti daya yana cewa ahlamu khalqillahi a'dalu khalqihi minan nasi afkha bal minan nasi ashta'u manzo Allah sallallahu ta'ala sallam shine mafi haƙuri na halitta Allah duk halitta Allah kabba mai haƙuri manzo Allah ashe annabi ayyuba ko da ya taho ana yaba haƙurinsa ashe haƙurinsa a matsayin samfur ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake da sifar haƙurin cikakka manzo Allah shike da sifar haƙurin cikakka annabi ayyuba alaihi salam yana masala kwatanta ga yadda haƙurin manzo Allah yake ga yadda haƙurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ko san kwatance bai taɓa daidai da haƙiƙa ba kwatance da ban haƙiƙa da ban to duka annaba suna masala dabi'un manzo Allah ne zaka yi kito innama masalu sifatika linnafi kama masala nujum alma'u duka annaba suna misalta sifakar ya rasulullahi dan haka manzo Allah ya zama ahlamu khalqillahi mafi haƙurin halitta Allah ga baki daya manzo Allah fi kowa haƙuri ya fi kowa yafiya ya fi kowa kauda kai ya fi kowa yafiya da kauda kai da juriya da haƙuri a lokacin da yake da damar ɗaukar fansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kamar ba shi aka yi bawa ba manzo Allah kenan sallallahu ta'ala alaihi wasallam babu mamaki dan manzo Allah ya zama haka domin haka Allah ya halicce shi akan sifar nan ta haƙuri dai kenan sannan ya dawo ya tarbiyyantar da shi domin Allah ne ya dubinci tarbiyyantar da manzo Allah dan haka tun ma yana da ƙananan shekaru aka karbi iyayensa mahaifinsa da tun yana ciki ya koma ga Allah sayyidina Abdullahi radiyallahu anhu sayyidatuna Amina manzo Allah yana da shekara shida ta koma ga Allah radiyallahu ta'ala anha manzo Allah ya wayi gari bayan ina dan shekara shida amma bai ta mahaifi bai da mahaifiya a raye amma tare da haka ya fi masu iyaye da kakanni da dangi da kowa tarbiyya ya fi su tarbiyya don haka yake cewa addabani rabbi fa ahsana tadibi Allah ne ya dubinci tarbiyyar ta dani kuma ya kyauta tarbiyyar ta ba ka ganin ma wanda in an ga yaro ya yi kirki sai ka ji ana cewa ka yaron nan yana da kirki ta ce ai ba a mamaki kirki shi zai ce saboda mi ya ce dan dan wani ne fa wannan nan da aka sani da kirki dan sa ne fa to ai mamaki ya yi kirki a ba a mamaki to yanzu dan dan wani mai kirki saboda ya yi kirki tarbiyyar wani mai kirki saboda wannan mai kirki ne aka ce ba a mamaki ya za ka ce ga wanda rabbul izzati wal jalali ya ji tarbiyyar sa da shi shine sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala sun da yake cewa addabani rabbi fa asana tadibi sannan kuma bugu da tsari sai Allah ya ƙara tarbiyyar sa da manzo Allah ta fuskar wahayi akan sifan nan ta haƙuri sai ka ja ce fasbir wa ma sabruka illa billah ya rasulullahi kai haƙuri haƙurinka ba na kowa bane na Allah ne don Allah kake yi wani wuri sai ya ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ya rasulullahi kai haƙuri kamar yadda ulul azmi ƴan majalisar ƙolin annabawa na manzannin nan guda biyar suka yi haƙuri cikin isar da saƙon Allah don haka manzo Allah sai fi kowa haƙuri yana daga misalan haƙurin manzo Allah da yafiyan manzo Allah da kauda kai na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama abin da ya haɗu da shi a Makka tun daga radda manzo Allah ya ce Allah ya aiko shi bai huta ba yake haɗuwa da cutatawa daga mashirkan larabawa ba abin da bayan manzo Allah ba da nau'in cutarwa
duk abinda tunaninka zai baka an yi manzo Allah shi duk abinda tunaninka zai baka cewa cutar wace wulakanci ne an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a mushrikan larabawa akwai rage manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah daidai Ka'aba yayin sujada ya dora goshin nan nasa mai tsarki a kafa sai ga kafirai sun turo wani ya dauko mahaifa tana kumi rubabba tana wari da jini da komi aka zo aka kifa ta akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk makka ba wanda ya isa ya zo ya dauke wannan mahaifin rakumi da aka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda kafiran makka sun kata sun tsare su ne masu fada aji a makka su Abu Jahl da sauransu sai da aka je aka fada ma sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha ta taho ta sami annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hali yana sujjada bai dauko ko ba kuma ga mahaifin rakumi a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta dauke wannan mahaifin rakumi sai shashshafe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kazantar da wannan jini sannan manzo Allah ya dauko ko sallallahu alaihi wasallam an sa manzo Allah takunkumi a Makka irin abinda turawa ke sa ma kafashe kasashe ba a saye gare shi da dangin shi gabaki da ba a sayen masa ba a sayen ma dangin shi shekaru manzo Allah ya haka har manzo Allah ya sa babansu suka yi hijira zuwa Habasha ya sa suka yi hijira zuwa Madina kai daga ƙarshe ma dan gurungun Allah ya ce manzo Allah ya hijira sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah ya hijira ya koma Madina ana tunanin tun manzo Allah ya koma Madina za a huta ila ba hutu daga Makka ake na dai yaki a samu manzo Allah a Madina kaga kenan ba su yin manzo Allah ya huta kuma ba su yarda su dakata daga cutar da manzo Allah ba amma radda aka yi fatu makkata radda aka yi fatu makkata manzo Allah ya tara mushrikan larawa a fili farfajiya guda filin makka yana ce da su ko kun san abin da zan yi da ku yana ce wa kafirin larabawa mushrikan larabawa ko kun san abin da zan yi da ku sai suka ba manzo Allah amsa suka ce khairun akhun karimun wa ibn akhin karim mun san alkhairi za ka yi da mu don mun san alkhairi ka saba mun san alkhairi ka iya alkhairi za ka yi mana dan uwa mai girma dan uwa mai girma suna fadar haka sai manzo Allah ya murmushi sai ta to shikenan an yaye ma kowa kaji abin da suka yi shekara 20 suna yi cikin saka ko minti ɗaya ba yi ba manzo Allah ya yi musu ya ce bari in faɗa muku irin abin da dan uwana annabi Yusuf ya ce ma ƴan uwan shi ibhabu fa antum tulaqa la tasriba alaikum al-yawm shikenan kowa da sai an yaye mishi ba mai laifi ba wanda aka rika da laifi don Allah jibi irin wannan hakuri na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai iri shi babu iri shi yana daga misalin hakurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru a Uhud an karya hakurin manzo Allah an fasa goshin sa hajjin ya zuba a kafa hankalin sahabbai ya dai suka ce ya rasulullahi udu ala almushrikin ya rasulullahi inna mushrika ay musu mukun yi addu'a su halaka manzo Allah ce mukun yi addu'a ko alama yace inni lam ubath la'ana وإنما بعثت داعيا ورحمة اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون رضي الله صلى الله عليه وسلم يأتي أيضا أيكون إذا إن تسقيني بمتاني با ني أن أيكون ني رحمة كهلتا أن أيكون ني إنزم كرا سواك الله ما يبقون مقويا أدراما كما قال الله نتوى اللهم اهد قومي الله كثيرا تد متاني با بتصني النبي نيرا رضي الله صلى الله عليه وسلم كينا رضي الله صلى الله عليه وسلم كينا kaga mai bakon mugun yi addu'a sai musu kyakkyawan addu'a yace Allah ma ya shirya ta da su kuma su ke laifi amma manzo Allah ke yanka musu hanzari wai abin da yasa suka yi mishi haka rashin sani ne ai fa innahum la ya'lamun ba su sanni annabi ne ba da su sanni annabi ne abinda suka yi mani da ba su yi haka ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da manzo Allah izaya ta ishe shi a Makka ya tafi Ta'ifa saboda a Ta'ifa yana da dangi a Ta'ifa dangin mahaifinsa suna a Ta'ifa sai ya tafi isar da sakon Allah ko adar samu sauki a can abinda aka haɗu da shi a Ta'ifa sai ya fi abinda watan yake a nan sai ya zama da cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da duwatsu aka koro shi da duwatsu ana jifarsa hajjini na zuba a cikin hudunsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam hajjini na zuba a cikin hudunsa sai sayyidina Zaid ibn Haritha yana kare manzon Allah yana share masa jini ana cikin wannan sai ga malaika Jibril ya zo malaika Jibril da ya zo sai ce ya Rasulullah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya aiko ni in fada maka cewa ga mala'iku na sun yi rabi duk abin da kake bukata haka za a yi mala'ikun da aka wakkala ga zuwa da kama mala'ikan zuwa umurni yanzu yanzu za a yi sai sako dutse tanan ya sako dutse tanan sai a karkace mutanen Taifa a halakar da su in haka ka so haka za a yi sannan ga mala'ikan ruwa in ka bashi umurni zai saki ambaliya kamar yadda aka yi tufana a halakar da mutanen Taifa in haka ke zuwa yi ga mala'ikan iska a halakar da mutanen Taifa in ka bashi umurni kamar yadda aka halakar da Adawa da Samudawa duk sai mala'ika Jibril ya tafi innawar azaba sai da ya kare tsaf sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma bu'istu da'iyan wa rahma allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun sai ba ya kone don azaba ba ni da arhama Allah ya kone rahama ya kone mai kira ya kone rahama Allah ka shaitar da mutane na ba su san ni annabi ne ba inji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama hakurin annabi ya kai ga wani daga yahudawa ya taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa domin bashi ya shiga ciniki ya shiga tsakanin su da manzo Allah sai bashi ya shiga manzo Allah ya sayi ya wajen sa sai ba a cika masa kudi ba manzo Allah ya sa mai lokaci ya ce ranka za ka taho ka karba da ya ce ranka za ka taho ka karba sai ba yahudan nan sai kafin haka da kwana uku sai ya taho wajen manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai ya zo cikin cikin rashin ladabi sai tun kafin ya zo ga annabi yake yin bakan karin maganganu yana cewa kun gan kudiyan Abdul Muttalib kun cika taurin bashi manzo Allah yake faɗa ma haka ba kaga magana hatta wuce manzo Allah ta wuce iyayen sa hatta kai ga kakannin sa kun gan kudiyan Abdul Muttalib kun cika taurin bashi ya zo ya fiski bargon annabi ta baya sai da bargon saboda tsananin fisga yayi alama ga wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar fata za ta tashi Sayyidina Umar ibn Khattab saboda kishi ranshi ya tsaki hankalin shi ya tashi ya ga a gaban su za a yi manzara haka sai kawai ya taso da karfi ya wawaso bai huda na Zaid ibn Sana ya buga shi ga kasa manzo Allah ya dakata da shi ta dakata da kasa Umar da kasa Umar don Allah ya uwa yanzu da ba irin manzo Allah bane ai ba abin da zai ce wannan shi ya tashi Umar a gwada mai lafar a gwada mashi darasi ai man maganin shi yanzu yanzu amma maza Allah ba haka yace ba sai ce dakata Umar dakata Umar wannan matsayin da kake son ka dauka ba shi ya dace ba sai sai na Umar ya Rasulullah me ya dace yace ba shi muka fi bukata wajen ka ba ni da wannan bawan Allah yace ka san abin da muka fi bukata wajen ka ni dai kai min nasiha in nace bashi in rika biya cikin mutunci kada a zo ana kunduttu ana tashi hankali an karba cikin mutunci amma sai an kuma wani tashi hankali kai min nasiha cewa in na ci bashi in rika biya cikin mutunci subhanallah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah yake cewa wai ai mai nasiha in ya ci bashi ya rika biya cikin mutunci sai ce shi kuma wannan bawan Allah abin da yafi bukata a wajen ka kai mai nasiha in ya bada bashi ya rika lallabawa cikin mutunci aka bayar a karba cikin mutunci manzo Allah ya ce saura kwana uku bisa ga alƙawarin da muka yi da shi amma tun da yayi haka a dauko kudin shi a bashi duk da lokacin da muka yi bai yi ba a biya shi kudin shi aka dauko kudin shi aka biya shi sai aka biya shi manzo Allah ya tabbata an biya shi sai ya ce kuma a shiga cikin gida a auno tiya 20 ta sha'ir a bashi sha'ir kamar alkama a bashi sai sabai suka ce Rasulullahi wallahi su kuma tiya 20 na sha'ir na menene su dai kudi mun san bashi ne su kuma tiya 20 na sha'ir na menene manzo Allah ya ce ai diya kun ta mashi da hankali lokacin da yayi man wautar da yayi da kuka wawa so shi za ku buga shi ga kasa ai hankalin shi ya tashi inda hankalin shi yake ya tashi to tun da kun ta mashi da hankali lalle ne a biya shi diya ta mashi da hankali manzo Allah sallallahu ta'ala ya sallake dan uwa manzo Allah ya ba mana kyakkyawan misali a hakuri manzo Allah ya ba mana kyakkyawan misali adabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hakurinsa ya kai wani balarabin kauye ya tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da raƙumi biyu shi ma irin yadda Zaid ibn Sa'ana ban iya tsakisa Zaid ba Zaid ibn Sa'ana take ya manzala da cewa dauko tiya 20 na shirin a bashi sai ce ashhadu allahu ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah take bai hude ne take musulunta sai safe sai ce me yasa kai abin da kai dazu sai ce abin da yasa nayi haka tarrabawa ce da gangan nayi tarrabawa ce nayi dukkan abin da muka karanta na sifar annabin karshen zamani naga ta bayyana ga manzo Allah abu ɗaya ne nake jira ban gani ba a cikin attaura mun karanta hakuri shi yana rigan gushi ne duk yadda zaka fasata shi malami hakuri shi zai hau hayya rufe wautar mai wauta to kuma na gani na mai kana wautar da ba wanda za ya rage ta juri amma hakurin shi malami hakurin shi ya hau ya rufe wannan wautar saboda haka na gano lallai shine annabin da muka karanta a cikin attaura manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abun baya karewa na misalan hakurin sa sai dabi'a ta biyu wa ahlamu khalqillahi a'adalu khalqihi shi ya fi kowa adalci manzo Allah ya fi kowa adalci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ga haƙƙin sa ba mai magana wani mai haƙƙi ba wani mai haƙƙi in ga haƙƙin manzo Allah amma saboda adalcin manzo Allah bai tafiye tauye ma mai haƙƙi haƙƙin sa ko kada kuma bai kallon haƙƙin sa a lokacin haƙƙin wani misalan adalcin manzo Allah lokacin da manzo Allah ya yi rashin lafiya ta wafati manzo Allah yana bin ɗakuna ne na matan shi yau ya kwana ɗakin saida wance gobe ya kwana ɗakin saida wance jibe ya kwana ɗaki haka yake bin ɗakunan matan sa haka yake kwana to da rashin lafiya ta ajali ta zo sai manzo Allah jiki ya yi rauni kamar da Imam al-Bukhari ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jiki ya yi rauni bai iya zagayawa ɗaki ɗaki Ummul Mu'minin Aisha ta ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izini daga matan shi yace yana neman su mai izini ya jinya ɗakin Aisha hadi manzo Allah da neman ayi mai izini ya jinya ɗakin Aisha da kuma manzo Allah zai kwance shi ɗakin Aisha ce ni nan zan yi jinya haka Allah haka ne haka Allah yake ai dan wa bayan diko anil hawa in huwa illa wahyun yuha kuma hukuncin manzo Allah da ne da manzo Allah zai ce ni ɗakin Ummul Mu'minin Aisha zan yi jinya ta bai shawarci kowa ba bai nemi izinin kowa ba shine adalci a wajen Allah amma saboda adalcin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai da ya nemi izinin matansa alaihi salatu wasalam suka ce ya rasulullahi mun ma izini kai jinya ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala anha yana daga adalcin manzo Allah wata rana an je wajen yaki manzo Allah shike tera watan komanda ne kwararre ne a wajen shirya yaki rundunar yaki a karkasa ta a jera ta a tsara ta ga yadda ya dace ta kasance sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yana jera ta a bai wajen yaki sahu sai ya ga Ibnu Guzayya ya dan fito sahu haka sai ya sa wata yar sanda haka wata yar gora sai dan zunguri cikin shi yace kai koma ciki ka dan hito haka ka hito sahu sai Ibnu Guzayya sai ya dawo cikin shi yace auja'atni ya rasulullah kaji mani ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko zaka rama ne sai yace i zan rama sabai hankalin sai ta suka ce zaka rama manzo Allah ya zunguri cikin kaka ce sai ka rama yace manzo Allah ya ce ai ko sai an yi haka sai ya rama sai manzo Allah ya miƙa mashi sanda ce ka ga sandar da na zunguri cikin kada ita an shira ma sai yace ya rasulullah ai lokacin da ka zunguri ciki na ni ciki na lokacin da ka zunguri ciki na yana buɗe ne da haka yanzu akwai bukatar sai ka kware cikin kasan nan in zungure shi manzo Allah saboda adalci bai ji cewa yanzu shi ake gaya ma haka bai ji cewa yanzu a matsayi ne cikin rundunar sahabbai ne a wajen yaki ake irin wannan challenge din shi manzo Allah bai yi wannan tunanin ba sai kware cikin sa alaihi salatu wassalam yace zo karama Ibn Guzayya yana kware cikin sa alaihi salatu wassalam sai Ibn Guzayya sai sunbanci cikin manzo Allah sai ta bai hankalin sai kwanta suka ce to yace amma ka ta mana da hankali ai mun dauka da gaskiya rama za kai to me yasa kai haka yace abin da yasa nayi haka dan ka samu abin da na samu yanzu wannan damar da na samu yanzu ta sunbanta cikin mazala inda ban yi haka ba ina samu wannan damar abinda akwa dai na tun da wajen yaki muke babu mamaki yanzu ina yin shahada yanzu ina yin shahada to abinda nafi kwadai wajen Allah in mutu
abinda yake nawa na ƙarshe a duniya in ji cewa jikina ya taba jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na mutu. Kaji shaukin sahabbai ga manzo Allah, kuma saboda watan sahabbai suna da girma wajen Allah, suna da girma wajen Allah, watan su ne waɗanda Allah ke cewa in taqutu rafatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah. Hai ya hango mutuwar zai ya hango zai shahada, kuma take yana sumbanta cikin manzo Allah ya shiga fagen daga a kashe shi shahada. Amma misali anan da yaji adalcin manzo Allah yana kwana cikin shi don arama alayhi salatu wassalam. Manzo Allah ya fi kowa adalci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ta uku shine minan nafi asakha bal minan nafi ashtau. Shehu radiyallahu anhu ya ce in muka koma wajen magana kyauta, manzo Allah ya fi kowa kyauta. Manzo Allah ya fi kowa kyauta. Tashin nan nashi wanda ya saba da yaki, mai tsananin yaki, wanda kafirai ke jin tsoron yakin wannan tafi, to ba kuma yakin kadai hannun ya tsaya tarafa. In ana magana wajen kyauta, tafin annabi ya fi gudabe kyauta. Da aka wani mawaƙi yake cewa lahuwa hatun law anna min ishara juliha ala albarri kana albarru adda min albahri. Yace manzo Allah na da wani tafi ɗaya bisa goma kyautar tafin nan nashi, da za a zube ta a fako sai fakon nan ya yi gulabe ruwa. Iko na ushirin kyautar tafin manzo Allah ta zuba ga fako sai fakon nan ya yi gulabe ruwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. Don haka Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a hadisi ingantacce hadisin Bukhari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine afdhalun nas ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi ramadan. Yace manzo Allah ya fi kowa kyauta musamman cikin ramadana, kai musamman in kun gana da malaika Jibrilu za ka ga kyauta tashi hankali, domin abinda kake ganin bai iya yiwuwa a bada shi manzo Allah zai bada shi, ya rika san ana bada ballin goro. Idan ka sanar ba da ballin goro haka manzo Allah zai bada wata dukiya mai tashin hankali. Don manzo Allah na bada raƙumi 100 ga mutum guda, raƙumi 100 ga mutum ɗaya manzo Allah zai bada shi. Baka gyara hularka ba ko baka gyara zaman ka ba, manzo Allah ba ya yi kyauta raƙumi 100 ga mutum ɗaya. Safwanu da manzo Allah ya yi kyauta ta raƙumi 100 da musulunta ba fa, manzo Allah ya ce a bashi raƙumi 100. Hankalin shi ya tashi ya ruɗe. Yanzu irin shi manzo Allah ce a mai kyautar raƙumi 100, sai ce ya Rasulullahi na gode. Ya ce na gode na gode na gode na gode kawai ke cewa. Manzo Allah da ya ga ya ruɗe sai ce a ƙara da wata ɗaya. Ya kama na gode na gode na gode, manzo Allah ya ga ya ƙara ruɗe sai ce a ƙara mai wata ɗari. Sai da manzo Allah ba shi raƙumi 300 take cikin 'yan mintuna. Da haka ko da ya tafi wajen mutanensa ya ruɗe ya zautu yana cewa wallahi kowa ta yi ya musulunta wajen Muhammadu wanda yake kyauta irin kyauta wanda zai tsoron talauci. Safwanu kenan. Haka wani balarabe kawai ya diba garken annabi sallallahu alaihi wasallam iya garin shi tsakanin dutse da dutse, duk da tashe ne tumaki awaki maza da mata, ya diba ya sago yana kallo. Madalla da ya lura sai ce bawan Allah sun baka shawara, yace kwarai da gaske. Da sun ba shawara za a yi, yace an baka an bani, yace amma ce na gani kamar gaske ne ake. Manzo Allah ya ce ka kora ka tafi da su an baka, ka kora ka tafi da su an baka. Sai ce to bari ya gwada ya gani. Sai ya kora ya ta tafiya ya ta tafiya bai ji an ce kai dawo ba, kai wani irin wawa ne, wawa ina ne, sai bai ji an ce haka ba. Ya ta tafiya sai ya gano lallai an bashin da aka ce an bashin an bashin. Shi ma ko da ya tafi wajen mutanen sai yana cewa wallahi ku tayi ku musulunta wajen Muhammadu, ku tayi ku musulunta wajen Muhammadu. Don haka yake cewa a wancan lokaci Safwanu yace wallahi ba wanda yake ki irin manzo Allah wal iyazu billah, amma yace da manzo Allah ya rike mai kyauta sai da yaji ba wanda yake so kamar manzo Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aji dirhami 90,000 a tabarma, a tabarma. Manzo Allah ya fito daga gida an kawo dukiyar sakaci, lokacin sallah yana fitowa ko kallon dukiyar bai yi ba saboda sallah. Don in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah ya lokacin ibada yayi ana aje komi ba a kallon komi, dukiyar sakaci amma ko kallon ta ba zai yi ba. Sai da aka gamo sallah aka dawo manzo Allah ya zo ya zauna, yayi zama irin na rabo ran nawa za a raba dukiyar nan sai ta kare, da ya rike raba dirhami 1000 din nan sai da suka kare, ko dirhami ɗaya bai shiga da shi gida ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dole a gano annabi ba duniya ke nufi ba, kuma duk duniya ita duniyar ta san annabi bai nufin ta, ita ta san haka ita duniyar, to annabi bai nufin duniya. Ba za a laye raba da dukiyar nan ko dirhami ɗaya bai shiga da shi gida ba, sai ga wani bawan Allah ya taho yana haji, ina shahar zuwa na ji an ce an raba kaya amma ni ba samu komi ba. Manzo Allah ya ce kwanta, in wata bukata gare ka ta kudi sai ka yi ciniki ka yi sayayya, in kudin sun zo ni zan biya. Kaji ya kara ta abin da ke hannun shi kuma yana cewa aje a ci mai bashi. Sai Sayyidina Umar sai ya ce ya Rasulullahi dan me zaka kallafa ma kanka abin da Allah ya dora ma ba. Sayyidina Umar sai ya faɗi wannan magana, don masu irin wannan su kuma su kamanta. Me suke nufi ne? Manzo Allah ya rabar da abin da ke gare shi kuma a zo a matsa mishi har sai ya kai ga ya ci bashi. Sai na wuri na faɗa wannan magana sai manzo Allah ya kinci, sai aka ga ya ɗaura fuska, sai sahabbai suka gano suka ɗau hannu cewa maganar Umaru manzo Allah bai ji daɗin ta ba. Sai Khalid ibn Walid ya tashi yana ce manzo Allah, anfiq ya Rasulullah, anfiq ya Rasulullah, anfiq ya Rasulullah, wala takhsha min zil arshi ikilala. Magana cewa ya Rasulullahi kai ta kyauta, in dan kyauta ai ta kyauta, kai ta ciyowa, kai ta ciyowa, kada ka ji tsoron talauci daga Ubangiji da Arshi. Sai aka ga fuskar manzo Allah ta washe, ya ce yanzu na ji batu, amma Umar ya ce na kallafa ma kaina abin da Allah zai kallafa man ba. Ai bi zalika umirtu, bi zalika umirtu, wannan dabi'a ta ita aka umurce ni, wannan dabi'a dai ta aka umurce ni. Manzo Allah kenan sallallahu ta'ala sallam ya fi kowa kyauta, ya fi kowa kyauta alaihi salatu wassalam. Yana daga nauyin kyautar manzo Allah, in yi aje dukiya a gabansa ko wani abu rabo a gabansa, in wani ya taho wajensa a fadarsa sai ya dumtsa sai ba mutum sai ya zauna. Ka ga ba haka? To in nabi ya taho ba za a ba nabi ba sai an ba wanda aka bada su. Sai manzo Allah ya ce an shi a kara ma wanda ya bar musan da za a ba shi. In na uku ya taho wancan na farkon zai ci tudu na uku, sai an dumtsa an fara ba shi. Wanda ya zo ɗazu an dumtsa an bashi na biyu kenan, sannan a ba wanda ya zo yanzu. Manzo Allah bai cewa ɗazu an baka da haka kamar a ba wasu, a'a wallahi manzo Allah bai haka sallallahu ta'ala sallam. Hikimar da ke cikin wannan kyauta ta manzo Allah, saboda shi ɗan adam mantuwa gare shi, wanda aka ba ɗazu yanzu saboda guni sai ya ga kamar ba a bashi ba yanzu, saboda ya ga an ba wani ya mance da an bashi. To in yi izafi akan wani hukunci da manzo Allah ya halaka, saboda haka manzo Allah zai tare yadda za a halaka, bari a baka dan kakkaje zahi ka halaka, bari a kara maka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Don haka da baiki to ma su ila rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shay'an fa qala la, fa atabace manzo Allah ana bukata bai ja. Sai sifa ta karshe wadda zan rufe da ita, ita ce sifar sadaukanta. Musulunci sai da sadaukanta. Manzo Allah shi ne annabin da Allah ya koma duniya, ba Larabawa ba, ba Makka ba, ba Jaziratul Arab ba, ba Middle East kadai ba, ba wai Asiya kadai ba, ba wai sashen farfata kadai ba, a duk duniya Allah ya koma sa ba. Da ke cewa arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira, ko wa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Don haka manzo Allah ya fi kowa sadaukarta, saboda shi ne manzon duniya gabaki daya, sai fi kowa sadaukarta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Manzo Allah sallallahu yana sadaukai ne ke shaidar sadaukarta manzo Allah, kamar irin su Khalid ibn Walid, irin su Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu abin da ake ce mai zakin Allah mai rinjaye, yana daga misalin sadaukantar Sayyidina Ali. Don mu gano sadaukantar manzo Allah ta sadaukantar Sayyidina Ali, da aka yi tafatawa a ci Khaybara, a buɗe Khaybara aka kafa, aka yi tafatawa a buɗe Khaybara aka kafa, sai manzo Allah da mu'jizar ta motsa, sai ya ce la udiyannan raya ta gajar rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, gobe 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 lallai za a yi ta kare, zan ba wani mutum tuta wanda yake son Allah da manzo Allah, Allah da manzo Allah suke son shi.
sai sahabbai kowa ya kwana da jima'in Allah sani ne kowa zai ci Allah sani ne to sun yi shahada cewa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan da zan ba tuta Allah na san shi manzo Allah na san shi kuma shi yana son Allah yana son manzo sayyidina Umar bin Khattab ya ce tunda nake ban taba guri shugabanci in ba ran nan ba hadda ke nake yi saboda manzo Allah ya hango ne sai Umar zo ga tuta sai ce sai ba ai haka ba sai kawai kowa ya sago yana jira sai manzo Allah ya ce aina ibnu abi talib ina da abu talib ina ali ibn abi talib sai aka ce ya rasulullah yana gida kwance bai ba lafiya manzo Allah ya ce maza maza a je a zo mata shi aka ne aka zo da sayyidina ali taki aka warkar da shi manzo Allah ya warkar da shi ba wai magani aka matsa mai irin dan mace din na ce sai ka kwanta har zuwa anjima ko har zuwa gobe a'a yanzu ya warke sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta fuskan mu'jiza da ya warke manzo Allah idan shi ya karo sayyidina ali sai manzo Allah ya ce mai ga tuta in ka sa kai karka jiro sai an ci haibara sai an bude garin haibara ya ce ya rasulullahi an gama ai da ya karbi tutan nan bai jawo ba irin nogon bakin nan da ya tausa ya rika yaki mutanen haibar sai suka ce kai wannan yakin ba irin na jiya da shekarun jiya ba ne sai suka gaba su iya sai suka shirya cikin garin sai suka wuce sai sayyidina Ali ya kama kyauran garin ya girgide shi da ƙarfi sai da ya balla kyauran garin ya yi garkuwa da shi ana yaki ya yi garkuwa da shi har sai da aka ci garin sannan ya jefa da kyauran da ya jefa da kyauran majiyi ƙarfi 40 suka taru don su babbaka kyauran suka kasa amma sai na shi kadai ya babbaka kyauran don Allah akwai sadaukantar cikin sai ta manzo Allah me wannan sadaukantar ne yake cewa inna kunna idza hamiya al-hadith washtadda al-ba's واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجي والله ان باكو لاباري دين ياكي يا زافي san dai ru suka yi kuna wajen annabi muke zuwa mu faki irin sayyidina al-irin Khalid bin Walid wajen annabi suke lade wa in yaki ya yaki haka da aka tambaye Bara'u bin Azibin da gaske yakin Hunainu kun gudu kun ban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai Bara'u bin Azibin yace haka ne ولكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يفر ولقد رأيته على بكلته وأبو سفيان آخذ بلجامها والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يتي والله من رأى الله بيقولها صحبه من قدو حكا لي من قدوك أما من رأى الله بيقولها يتي ناقنش أكا الفدرا ننتاشي دلدلو yana nausawa cikin kafire yana shiga cikin kafire yana kirari yana ni ne annabi ba kariya ni ne dan Abdul Muttalib wanda ya shirya bismillah ni ne annabi ba kariya cikin kafire manzo Allah yake tausawa yana kirari sadaukantar manzo Allah kenan wani al'amari ya fiki ta mutanen Madina wata kara dan dauka yaki ne aka kawo Madina mutanen Madina sai da aka yi shiri mai takobi mai mashi mai kaza aka yi shiri irin yaki sai suka fito su tunkari menene don su yake shi ko da suka tafi sai suka gamo da manzon Allah har ya tafi ya dawo shi kadai akan sitti akan doki Abu Talha ko sitti babu ya tafi har ya gano ko menene yana tarbon sai ta ku koma na ma gano ko menene ba komi bane ka na samu doki ne yana zuba gudu amma ya ba wannan magana shi magana gudun doki ba yake sallallahu ta'ala sallam abun da ya firgi da mutanen gari fa manzo Allah ya tunkare shi kadai kuma ya tafi ya dawo sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka sadaukanta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi radiyallahu anhu yake bayani a diwani yana cewa tarahum ka anna al-maut fihim hayatuhum wa aqdamuhum khayr al-wara bi tabassumi idha ma wadisun qad hami laysa qa'iman maqama kashfun tatwish al-arhami shi wace in kaga sahabban annabi da manzo Allah a fagen daga yadda ba su tsoron mutuwa kai ka ce mutuwa ita ce rayuwar su yadda suke kutsa mata ba su shayinta ba su shakkata kutsa mutuwa suke kai ka ce mutuwa ita ce rayuwa sai shehu ya ce abin ban sha'awa manzo Allah shi ne gaba ba wai kuma ake ba shi ba a sa shi tsakiya wasu su kare shi ta gaba wasu kare shi ta baya wasu kare shi ta dama wasu kare shi ta hagunci a'a wa aqdamuhum khayrul wara bi tabassumi manzo Allah shi ne gaba sahun yakin
ذاك إمام البوتري كيسو يلتقي الكتيبة بالصاما إذا أطعم الوجوه اللقاء فذال راق ينا أبو سكنتر رندنا ياكي ينا برمش كما هو الذي أنصر جوتا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذاك يجي إم إذا ما حد إذا إذن ياكي إذا في تنديرسك يكون باب وندك إي أزد وقاد وقنش عندما ذالك أجد وقاد وقنش أولا نوري سيشي ويجي كاي maganar sa daukar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam dai na tema bayani bari in hada ka da wanda suka gani sai ce salil qurba an badrin wa fathin wa khandakin madaquhum fi dhil huruf marir wa qad ra'ahum fi batn makkah khayluhu liwa'u nadir al khalq fawqa yaduru in kana son ka san sa daukar ta Annabi tambaye larabawa ka sha labari salil qurba an badrin da ga badar ya suka kwashi yakin uhudu ya suka kwashi fatu makkata ya suka kwashi menene wani yaki ya suka kwashi cewa ce madaquhum fi zil qurubi marir abinda suka dandana na tsananin yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai daci da haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma da Abdullah ibn Umar yake fada a hadisin Darimi yake cewa ma ra'aytu ashda wala anjada wala ajwada wala arda min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar yace ni tunda nake rayuwata ban taba ganin sadauki wanda aka ce masa sadauki kamar manzo Allah ban taba ganin mai karfin rai wanda ake ce ba mai karfin rai kamar manzo Allah ban taba ganin mai yawan kyauta kamar manzo Allah ba ban taba ganin wanda yanzu ya yadda ka gamsar da shi da ka ga mai magana manzo Allah ya yadda Allahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa'annan dabi'un nake zan tafaito akan bayanin su ba su kenan ba dabi'un annabi ba su da takwa bazan la fi kowa tsoron Allah za ka yake cewa inni la a'lamukum billahi wa ashaddukum lahu khashya in magana sanin Allah ce wallahi la fi ku sanin Allah wallahi la fi ku tsoron Allah bazan la yake cewa ya fi kowa tsoron Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bazan la fi kowa kunya Abu Sa'id al-Khudri yace manzo Allah ya ci budurwa daren farko da za a kai ta dakin mijinta kunya ka san a ran nan ne ko ba ta kunya sai ta yi aro za ta yi rinda shi 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 ba ta so a ganta ba ta son kowa ya ganta ba ta son ta ga kowa to manzo Allah ya ci wannan budurwa kunya in ji Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci kowa tawazu'i di bi girman darajar manzo Allah amma abin da wannan yake cewa la tufaddiluni ala yunus ibn matta ku daina cewa na fi yunus dan matta saboda tawazuki kuma shi yazo mana da silkar rasulu faddalna ba'dhum ala ba'd wa tanan ka manzanni mun fi mutasashin su akan sashi amma in ya hau kujerar tawazuki sai yace la tufaddiluni ala yunus ibn matta ku daina cewa na fi yunus dan matta sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah ya fi kowa gudun duniya manzo Allah ya fi kowa dukkan dabi'u gabaki daya daga ƙarshe dalilin da yasa muke bitar waɗannan ɗabi'u ƴan uwa Allah tabaraka wata'ala ne yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira kuna da kikkiawan koyi a cikin ɗabi'un manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga dukkan wanda ke tsoron Allah yake kaunar rahmar ubangiji yayi koyi da ɗabi'un manzo Allah tun mun zo maulidi zai zama mana bita ya manzo Allah mun ji manzo Allah ya fi kowa hakuri kai ma ka zama mai hakuri tsakaninka da makocinka miji ya zama mai hakuri tsakanin shi da matar shi mata ta zama mai hakuri tsakanin ta da mijinta ƴaƴa su zama masu hakuri tsakanin su da iyayen su a shugaba ya zama mai hakuri tsakanin shi da mabiyansa su zama masu hakuri tsakanin su da shugabannin su in mun yi koyi da manzo Allah cikin wannan sifa ta hakuri mun ci riba wanda babu kafara bayan ta dan ka shewa ke cewa wa man bi sifatil mustafa ala kullahu hayatan wa mautan nar jannatin mufajjala dabi ullu na manzo Allah duk wanda ya rike yayi koyi da su ya samu girma ya samu kuwaya ya samu daukaka duniya da lakar abinda muke fata mu rike annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu yi koyi da manzo Allah mun ji yadda manzo Allah yake tunda muna son manzo Allah muka fi so to mu yi koyi da dabi'un wanda muka fi so shine sayyidina maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu zama masu gaskiya masu amana masu adalci masu kunya masu gudun duniya masu tawazu'i ga Allah kuma masu tsoron Allah in mun yi haka mun ci riba wanda babu kasara bayan ta muna fata Allah ya tabbata mana da wannan bi jahir rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wadanda suka shirya wannan maulidi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara musu himma Allah ya kara musu himma alkhairin da suka gayyato a zuba a wannan wuri shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah kadai ya san rahamar da ke sauka a wannan wuri inda ake ambata manzo Allah Allah kadai ya san rahamar da ke sauka to waɗanda suka zama sanadiyar wannan ambato wannan zama Allah saka musu da alkhairi Allah ya raya wannan muhalli dukkan alkhairin da kake saukarwa inda aka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauka a wannan muhalli Allah ya famu da manzo Allah Allah ya kara mana son sa Allah ya kara mana koyi da shi da alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu amin وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته